Ka'idodin kiwon lafiyar da hukumomin Saudiya suka zo da su a bana sun yi nuni da cewa dole ne kowane alhaji ya gabatar da takardar shaidar allurar rigakafin cutar COVID-19 da kuma wasu cututtukan da tun fil azalba baki bane a sahun al'umma, kamar yadda ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya bayyana a taron manema labarai.
Akwai shaushawa ta ciwon ɗan sankarau, wannan vaccine yana da wani launi, ya kamata kwana 10 mutum ya shi kafin ya kai hajji. Akwai shaushawa ta fever zone, horon masassara, ita ma kwana 10 kafin mutum ya tahi ya kamata a ciya wannan shaushawa. Akwai shaushawa ta ciwon da ake ce ma ciwon sha'ina ko polio, saboda mi an kasa wannan shaushawa, saboda 18 ga watan Mars da ya wuce an samu wannan ciwo kasa Mozambique, kenan wannan ciwo yana nan ta kamewa yana yawo, don haka sun ka ɗauki wannan matan cutar duk zai shiga ƙasarsu in bai wannan shaushawa ko ya zo hilin jirgi za a maido shi.
Akan batun cutar corona, kasar Saudiya ta ce ya zama wajibi alhazai su gabatar da takardar gwaji da ake kira test PCR baya ga takardar shaidar allurar rigakafi da ita ma ta zama dole.
Shaushawa ta yaki da ciwon COVID vaccine kashi uku suke, wannan in baka da su ko ka shiga jirgi ka safka ana mai doka. Akwai vaccine wanda ake ce ma launin AstraZeneca, akwai Johnson, akwai Pfizer, ko ka yi shaushawa sai ka ba da wannan bincike na COVID. Ya kamata kwana uku kafin tahiya mutum an je an auna shi an ɗauki abin da ya kamata a ɗauka don a yi mai wannan binciken. Mai gwamnati ya ɗauki matakai saboda ga a zo ana kwana uku tahiya ka zo a yi mai bincike a ga kana da wannan ciwon, don wannan akwai shi baka tahiya. Kenan akwai abin da ake ce ma bincike na gaugawa wanda za a yi mutane kyauta duka bisa faɗin ƙasar ga babu department ɗin da ba in, shine ake ce ma test antigenic rapid, za a yi mutum shi da an gano yana da wannan ciwon sai a yi mai magani kyauta. Kenan in ya zo nan ya mai rabda zai wannan test ɗin na PCR wanda zai ba ya damar shiga jirgi in an yi za a iske bai da wannan ciwon.
Kujeru sama da 700 ne hukumomin Saudiya suka ware a bana domin alhazan jamhuriyar Nijar, to amma hauhawar kudaden kujerar haji da aka fuskanta na iya zama shinge ga maniyata da dama. Koda yake wasu majiyoyi na cewa an fara tantauna hanyoyin samun kudaden tallafi daga gwamnati da nufin daukan nauyin abin da ya karu akan farashin na shekarun baya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.